Boss Boy Studio.
An bankon gila mai tsoka kimanin gangaliyan goma ka san harkan sai an yi budget an zabga signing sannan a soma to kuma wanda zai bani bai da lafiya har ya shiga koma and die the next day ranan so bakwai ina suma kaga ta leko ta koma
ta kai ki makka ga buda dare be why you come to me jungle lover play me like papa noma
ta ta sai min mota amma kaman ta bani sai result dina ina da opa gashi kuma CEO na sun fi goma na san ba hope don kolastan ma da kyar na sha da lowa na gaci na ga rashi ta leko ta koma
da na mutsariya na ce waya ta ta lalace aka bani kudi 20k in jara kuma duk ƙarya ce garin murna ina ta tsalle gun kuma sai wayan ta fa'i daga saka dole na dauka kudin in gyara ta leko ta koma
An bani ministan ABJ na diba yan mata mun yi waje na ci dukiya ne wani bulbul ne kuma tittika chip chip na zama dan lubuti fresh allergy yo muna Dubai gobe USA but cash amma farki ne ta leko ta koma
ana ta kiran layi ina safa da rana ba na san dauka an damu waya na she gwamnati na ne shike ta kira na ale ko ta koma na marin ya sha kai
sadaki na bada lefe ma na bada ashe famasin babanta nake zuwa this satis yanke ko noma
wayo kash
na kopsa I guess na kwaba na marin aidin na dama kaga ta leko ta koma
famasin bai naji ana cewa ka sa 1000 ga ci 1000 ina san shiga amma wata zuciyan tana ce min lili bari kuma da wanken zan sha gari na yitifi na shiga ta cikin gari na sa wanken ba 1000 taleko ta koma shit
taleko ta koma shiga ci feelings dan daga mota kyakkyawar yarinya nace ban da lokacinta ashe diyar minista ce sana ya wuce taleko ta koma yo ya san da kai na
Takuma kiddy fresh aja bona hau mota Wata bib ta hango ni kyakkyawa Look at that boy come si dangata Na cewa friend tinta an so number Sana mike har zan bada number na Nan nai changing lissafi Kaga ta leko ta koma
Na shiga chill lunch yoma Nai odan kaji goma Kafin na soma loma Sai ga DJ Abi a homa Da shi da chicks sun kai su goma Situation went to be na boma Dan daga ni sai naira goma Damn
Fine boy Freddy Ellis I got a girl that I call my Bella I can't tell her but I do what I Ella I want to marry my Cinderella Ta shining like a jewel She play me kaman kwallon kashu Kace mun zo nan sai ta lashe miliyan goma Ta leko ta koma
Na gano ana rabon 55k kan kai gun aka ce sun kare Baba ya ce mun mu je USA mama ta ce na fix zamu yi exam Kai na zata fa kauna ce ni da ita ina tunanin ku mun dace ashe girlfriend din yaya na ci kai ai ku ta leko ku ta koma
Kai sabuwar befara Zatuna balaraba ce ita wai ashe bleachin take yi Ta leko ta koma Motoci gare ni guda biyar ko wace da giyoyi biyar biyar to amma a game ba a real ba Ta leko ta koma
Yeah, na yi dating dan gwata dota Ta ban gida ta bani mota Ta ban jarin biliyan goma Ta ce in manage kafin December Sai ta gane cikin dinta nake ta kwashe kuɗin ta kore ni Ko na kira sai ta daga ta ce mun ba ta son rai Cash ta
leko Na farka a cikin villa Presidential bed ga wasu bouncers Kan table ga wasu visas Cikin gareji zallan Lexus Sai ga wata fine girl ta cillo iPhone Na mika hannu domin na kama Ashe ban farka ba mafarki ne wayo Ta leko kuma ta koma shit
Ta leko ta koma Kano NNPP da gauna Ya mufa inconsequential kai su na baro gayin da leko ba Mess shock you transformer Kai ta da benza na dau bima Touring 5 star da dina Kai ta Cham Pam Island ta sha lema
Ta leko ta koma
ta koma